أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya ba mu ikon haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan lokaci domin ci gaba da darasin mu na sirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kamar yanda yake yanda aka yi alkawari satin da ya gabata cikin ikon Allah mu ida sira mai baitu nabiyi na ko mai darasi muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya cika mana ladan mu gaba daya, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da abinda muka gani a cikin ta, kuskure da yake cikin ta gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana shi ya karkare shi daga cikin kirazan mu. Mun yi alƙawari yau insha Allah za a fara urjuza almi'iyya. Al-Urjuza al-Mi'iyya ta Ibn Abi al-Izzi al-Hanafi, wanda wannan urjuza ita ma bayani ne, wasu nazam ne, wasu abiyati ne malam ya hada su kan sira na ummahatul fusul na sira. Mun gane ko? Kenan yau insha Allah, kamar yadda muka yi bayani, zan mu je da dauran na dan gulgushe, watakila ba zan mu dawwala a cikin sharhi ba, saboda kusan duka abin da ya kamata cikin darasin sira na baya kusan da yawa daga cikin abin da ya kamata mun ga su a baya, kawai sai dai dan kari da kuma yassarawa Allah subhanahu wa ta'ala ya yassara mana gaba daya. Abu na farko, shi wannan malamin Ibn Abi al-Izz wane ne shi? Shi ne Sadruddin Abu al-Hasan Ali ibn Ala'iddin Ali bin Shamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Sharafuddin Abi Barakat Muhammad bin Izzuddin Abi al-Izz Nam Salih bin Abi al-Izz bin Wahib bin Ata al-Dimashqi. Kenan mutumin Dimashqi ne, kaji sunan shi din yayi yawa, daga Shamsuddin sai Izzuddin Salahuddin. A gane ko? Nasiruddin al-Albani yake cewa a cikin wani maganar tashi, yake cewa bai kamata ba a dinga sanya suna da su Nasiruddin, su Shamsuddin, su wane ne din, su wane ne. To a zamaninsu zaka ga sunayen nan sun yi yawa, sai wasu suke tambayar shi, to malam ya aka yi kai sunan ka Nasiruddin? Ya ce ni na sa maka yana shi. Shi wuce hashi bai kamata ba a sa, kamar taskiya ce kake ma kanka, ban san ko mun gane ba, kana tsarkake kanka, kace ɗanka shi ne Nasiruddin mai taimakon mi addini, kuma sai a same shi ɗan yoyo ya kaganta, kace ɗanka Shamsuddin ne wane ne? Rana ta addini, Nuruddin hasken addini. Duka sai ce ai taskiya ce, muna tsarkake kanmu ne muna tsarkake ɗiyan mu to kuma ai sai ka tsarkake mutum kuma ka same shi mi gashi nan dai Allahu musta'an kamar misali ai mun gani a cikin sira Juwairiya matar Annabi sallallahu alaihi wasallam Juwairiya bi sunanta da horko barra biye kwarai be biyayya el kirki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mi ya sauya mata suna mai da ta Juwairiya ta saboda taskiyan nan an gane ko kaga kanta ya taskiya shine Malam Nasruddin Albani yake ganin cewa sunayen nan da din 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 to kuma su a lokacin su suyi suka yi yawa shi ma kaga silsilar shi din din suka yi yawa bin Abd Izzuddin wane ne Shamsuddin Nasruddin ga sunan dai Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka wato shi wannan Abul Izz wato an aihe shi 12 ga watan Zulhijja shekara ta 731 Hijriya wanda ya muwafaka da ta 1331 miladiya miladiya yau muna 2023 mu hada tarihin yau wai ba mu hada tarihin yau ba ko 27 ga watan Jumadal ula shekara ta 1445 Hijriya wanda shine nawa 12 ne ko 11 11 ga watan December watan 12 shekara ta 2023 miladiya to shi an haye shi miladiya 1331 kaga ba yau bane ba ko kusan shekara 700 ba kadan 700 ba kadan ko kusan 700 ba shekara 8 ina ji ko ne dan le zaviran sai ikal karawan mu da wannan malam wato a Dimashq aka haye shi kuma ya shahara a Dimashq ya tashi a cikin wato wata usra wanda usrar duka wato mutane ne wanda sun nasaba ne da addinin Hanafiya wato abuwan aqida mazhaba Hanafiya afwan kenan Hanafiya ce mazhabar su duka kowa ya tashi Hanafiya amma shi da yake ya tashi ya dauki ilimi to yana tantancewa ka san menene dole insal hal hadis fa huwa mazhabi duka a'imman nan har ba ta su insa hadis fa huwa mazhabi an hadisi ya inganta shine mazhabata to shi ya kasance yana mayyazewa sannan zaka ga mu'azzam mutanen usrar da ya tashi duka sun dauki alƙalanci haka zalika shi ma ya rike alƙalanci bayan ya rike alƙalanci wani lokaci sai da aka sauke shi daga alƙalanci shi saboda faɗan gaskiya tashi wani kritik ne akan wata aqida kanta wadda aqida khati'a ce faɗan gaskiya ne aka sa aka rihe shi sai da ya kusan wata huda mi a gidan kaso zaka ga malaman nan ba haka ba suka yi wallahi da kai like ka ake lokacin da tsanani da komi da wahala aka ce yayi taraju'i ka abin da yace yace ina yace Allah bai taraju'i aka sauke shi daga alƙalancin wanda daga baya an maida shi alƙalancin wato tsora shekara ɗai ya mutu aka maida shi alƙalanci kuma ya ci gaba da alƙalancin shi ya mutu aka aike shi an gane ko wannan kenan sannan shi wannan ɗalibin wane ne ɗalibin Ibn Kathir ya kasance cikin ɗalibin Ibn Kathir sannan zan muka cewa na'am ya kwasa ko na'am ya rasu a shekara ta 792 wanda shine milla Hijriya 1390 Hijriya ya rasu an gane ko yana daga cikin menene littattafan da yayi aqidatu tahwiya sharhin ta ayi musa aqidatu tahwiya ko to yayi sharhin ta haka zalika da wasu littattafai bi kullu khulasa sannan wannan ita al-urjuza nam al-urjuza al-mi'iyya da zan mu gani ita ma tana cikin da wasu littattafai da ya sanna ha an gane ko sannan nam ya tasirantu sosai da wato wato malamin shi Ibn Kathir kamar yadda muka ce yadda zaka gani cewa da yawa daga cikin ɗaliban ilimi in sun zama malamai to sai ka lura cewa sun tasirantu da malamin su guda akwai wannan tasiri yana tasiri kan shi ko kuma la siyama malamin da kai lazunta kai suivre ɗin shi to ka yi tasirantuwa da shi yadda ya kamata an gane ko hatta da wannan urjuza mai iya dai wasu malamai suna cewa ai ya tsamo ta ne daga cikin menene daga cikin wato wato wannan din Ibn Kasir da yayi nasira littafi Ibn Kasir da yayi nasira an gane ko na'am shine wanda yayi nasira annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan dai a kadan kadan daga cikin wato tarihin malam kenan kenan insha Allah sai mu wuce kamar yanda muka ce a gauce ne zan mishe daura ce sai mu wuce mu shiga ina son karin bayani kuma sai a zo wurin karatu insha Allah a je wurin malamai karatu mu karambani ne a taba a yi gaba malam yake cewa al-urduza al-mi'iyya fi zikri hali ashrafil bariyya ita ce wato urduza al-mi'iyya wadda take da baiti danawa da dari fi zikri hali ashrafil bariyya a cikin amfatun a cikin bada bayanin halaye na fiyayyen talikai gaba daya an gane ko yayi nazam din malamai zaka ga sun yi ma ulum da yawa nazam saboda nazam aka dauki abiyati nazam haka yana daga cikin ulum wanda suke ba dalibai ilimi dama su har da ce abu su fahimce shi da kyau yanzu misali wannan aka ce litahi za a yi misali na urjuzal mi'iyya zaka ga cewa in dai taktak za a yi shi litahin ina ji sai ya kasance litahi nawa irin na muqabalar dan uwan naku da yawa in za a wada he shi ko sai an kwaso su litattawan ba dai ba za a yi kuma mujalladai manya-manya to amma in aka yi wannan nazam sai ka gani dalibin ilimi yayin mazan har da cewa kuma yayi mazan fahimta zaka ga cikin ulum shatta akwai nazam misali kaga wannan urjuza mi ni'iyya a cikin sira akwai urjuza sinniya wanda zan mai nan gaba insha Allah ita ma a cikin mi a cikin sira akwai mi kuma misali a cikin fiqh akwai qawaidul fiqhiyya wanda mu har daura shi ba ida ba ko shi ma insha Allah zan mu ci gaba da shi shi kaga a qawaidul fiqhiyya kenan zaka yi fahimta shi akwai kuma mi akwai baiquniya cikin mustalahul hadis duka zaka ga nazam 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 duka da yawa akwai shatibiyya akwai kaza duka nazam cikin funun shatta dalibai ilimi suna mazan har da ce shi kenan in aka zo da nazam a matsayin ka na dalibin ilimi kai kokarin har da ce shi kuma ka fahimce shi an gane ko sauran sharhi zaka yi shi sama zan mu karanta kadan daga cikin baitin sai mu je sharhi قال المصنف رحمه الله تعالى ما لا يكي توا الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة موجزة الفصول مولده في آشر الفضيل ربيع الأول آم الفيل لكن المشهور ثاني أشره في يوم اثنين طلوع فجره نعم ووافق الـ20 من نيسان وقبله حين أبيه هانا وبعد آمين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين شقاق بطنه وقيل بعد 40 من عمره وبعد 6 مع شهر الجائي وفات أمه على الأبواء أمه على الأبواء وجده للأبي عبد المطلب بعد 80 مات من غير كذب ثم أبو طالب الأم كفل وخدمته ثم إلى الشام رحل وذاك بعد 12 وكان من أمر بهيرة مشتهرة نعم بيتي نشا بيكي نم غنيا تبادا أمي إلى سيما هو متقبا إن شاء الله أبنا فرقو زكا غنيتي و عموما بإن زكا فارا أبو زكا فارا أبو يا كما تكيمي كي خطبة الحاجة كو حمد الله كو بسم الله كو قوديا غا الله dan zaka ga cewa hadisi da yazo kullu amrin zibalin lam yubda fihi bi basmala fa huwa aqta'un can kuma bi zikrillahi fa huwa aqta'un duk wani al'amari abun ma alqadari in dai ba a fara shi ba da ambatan Allah ko ba a fara shi ba da bismillah to wannan al'amarin ya kasance yankakke ne can kuma yace ajzamun wani gurgu ne ko kuturu kenan ba cikakken al'amari bane ba an gane ko zaka ga cewa duk musulmi in zai fara abu zaka ji ya fara bismillah ko yace alhamdulillah an gane ko kuma hatta daga cikin addu'a yanda muka gani daga cikin addu'a in kana son sharɗin karba addu'arka bi kake fara ka fara yaban Allah iya yabo sai ka taho da salata annabi sai ka zo da addu'arka to wannan zaka gani umuman in zaka ji za a fara zaka ji ana yaban Allah subhanahu wa ta'ala cikin wato bayani da cikin karatuttuka shine malam shi ma yake cewa alhamdulillahi alqadimul bari summa salatuhu alal muhtari an gane ko wato godiya ta tabbata ga Allah an gane ko alqadim wanda yake da dadde ne an gane ko tsoho ne ya dade da dadde haka wanda ya jima ba sabon wannan bane ba albari albari wanda ya kirkiro halitta mun gane ko kasa akwai yi da kirkirowa wanda ya kirkiro halitta subhanahu wataala summa salatuhu alal muhtari sannan dadin tsira da amincin Allah su tabbata ga zababban halitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam malan nan da yace ma alhamdulillah kaga ai duk wani yabo fasara alhamdu ai ba godiya bane ba di yabo da dangin godiya da dangin jinjirawa shine alhamd in kace godiya menene da larauci ashkur shukur shine godiya amma in kace alhamdu ka tattaro duk wani yabo da godiya da girmamawa da jinjinawa sai ka dangana su da wa da Allah shi yasa zaka ga cewa Allah subhanahu wataala da ya bude fatihatul kitab ma wato sai ya fara da mi alhamdulillahi rabbil alamin dukkan wani yabo tarin yabo da godiya da jinjinawa da kambamawa da majjada da dokakawa ya tabbata ga Allah subhanahu wataala an gane ko sai mala yace alqadim wannan zaka ga cewa wato alqadim shine kamar na farko wanda da dadde an gane ko wanda da dadde wanda yake shine da dadde zan mu ga a ma'anar shi Allah subhanahu wa ta'ala nam ya kasance shine menene da dadde wanda babu kowa kamun shi babu komi kamun shi wanda kuma shine mi shine wanda kuma babu kowa babu komi bayan shi huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin shine na farkon wanda farkon babu komi kamun shi an gane ko al awwal kenan wal akhir kuma shine na karshe wanda daga karshe babu komi sai shi mun gane ko shine yace alqadim amma zan mu ga cewa alqadim din nan wasu malamai suna sanya shi cikin asmaullahi husna amma bai cikin asmaullahi husna amma anan shi yana cikin mi ma'anar shi ya dauki ma'anar mi al-awwal an gane ko amma in ka dauki cewa alqadim a fasarar shi da dadde mun gane ko kenan akwai menene yawwa kenan shine malamai suka ce wannan a ma'ana shine amma bai cikin asmaullahi husna an gane ko kenan kawai abinda yazo cika asma'ullahi husna a wurin hadin dadewa Allah subhanahu wataala shine al-awwal sai ka ce al-awwal shine ka nuna cewa dade da dade ne Allah subhanahu wataala kuma in ka ce al-awwal yahi zama akan cewa al-qadir al-qadim din nan da ka ce sannan zan mu ga cewa malamai sun ma malam mu'akhaza nan da yace al-qadirul bari an gane ko kaga ai qadim da qadir duka wazani menene wazani ɗaya ne qadim qadir wazani ɗaya ne shakal din ɗaya ne kitaba arudiya menene in zaka yi kitaba arudiya menene zaka ce qadim haraka haraka sukun haraka ko ga masu arud in ka dauke shi shi ba qadim da qadir duka har wannan ɗaya ne sai suka ce wazana ai baya saukawa malam kamata ai yace alqadirul bari Allah mai kudurtawa kuma mai mi me kirkiran halitta kaga ai shi ya kudurta kuma sai ya kirkira halitta balbar ma suka ce yayi qadim hawa anan muna fahimta nan min babil aqida ne da babu asma'illahi husna wa sifatihi aula an gane ko shenan wannan sunni malamai suka ce da haka malam yace da haka yayi zama aula wallahu ta'ala alam shine yace summa salatuhu alal muhtari dadin tsira da amincin Allah su tabbata a ga muhtar haka ce al muhtar wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa al mustafa shine wanda Allah ya zaba al mustafa zababbe al muhtar wanda aka zaba kenan Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin Qur'ani Allah yastafi min al mala'ikati rusula wa minan nas Allah shike zaba daga cikin malaikai ya zabu ma'aika ai malaiku ba duka bane ma'aika ko an gane ko shi ya zabu sai ya ce wannan sune ma'aika wa minan nas daga cikin mutane shi ya zabu wasu annabi yana daga cikin mi Mustafa na cikin mutane na wannan al'umma shi Allah ya zaba Mustafa na duniya ma gaba dai wanda Allah ya zaba ya ya aiko shi wannan haka zalika Allah subhanahu wataala yake cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ubangijin ka shike halittar abinda yake dama kuma shike zaba abinda yake ga dama kenan anin ya zaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko fiyayyan halittan Allah gaba daya subhanahu wataala shine yace summa salatuhu alal muhtari sannan jadin tsira da amincin Allah su tabbata gawa ga zababbe zababbe kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala yace gaba da cewa wa ba'du ha kasiratan rasuli manzumatun mawjizatul fusuli yace bayan nayi godiya ga Allah nayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ha kasiratul rasul bayan wannan ko to ha kasiratul rasul an gane ko kenan mala yana nihin amshi doka saurara haka amshi doka ko kuma saurara siratul rasul labari kenan tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce sira yana nihin tariqa sira lughata sira tariqa an gane ko waja'at sayyaratu minene farsalu walidhum fa'adla dalwa sayyara ai fatake kaga sai ya dauko sira sayyara masu wucewa mun gane ko sai aka sanya mu mota da laruci bi as-sayyara kina hanya ce shine sai amma da an ce siratul rasul da an danganta sira da ar-rasul shine misali labarin annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga aihuwar shi har zuwa wafatin shi sallallahu alaihi wasallam aka ce masiratul rasul amma aka ce masira a yaran luka mun gani hanya kenan an gane ko sayyara kace mota ko kace fatake amma da an dangana da annabi ya nuna ma cewa gata tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam khatimul anbiya wal mursalin muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace manzumatun an yi ta akan nazam akan ziri nazance tsari nazance an gane ko tsari nazance an ce nazam shine kalamul muwazzal muqaffa haka ne ko zance ne da za a yi wanda yake aune kuma yana tahiya kan ziri daya kamar larabawa suna da system na mi na kodan a Hausa ma ana iya samu shurin le griyo griyola na a dora me ake ce mashi hira a ce katta sabka daga bayani kaza kaza sai a dauki kaza kaza misali a ce fa'ulun mafa'ilun duk abin da zaka hudi ya shiga cikin shi ya zama kaza 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 kawai to haka ne wato nazam ake kira kenan ko kuma shi'r dawa amma nazam wanda aka tsara shi kawai aka zaruzanta amma dai an tsara shi yanda wato shine yace manzumatun sai yace mujazatun in yace mujaza kenan yana nihin al-ijaz al taqaitatta tunda a ce masiral annabi an yi ta abaiti nawa 100 ai kaga mice ce al taqaitatta ce sai yace ma menene fusul manzumatun mujizatun ya kasance yayi ta yace al taqaitatta an gane ko amma tunda tana al taqaitattan nan ba wai yana nihin taqaitawa ba wanda in zaka dauki duka baiti ka wanda hashi ka bude shi yanda yake an gane ko zaka ga cewa wani shi ne nace muku wasu littattafai ne za a kawo a ce ga ta an yi ta a bude ko ba gaskiya ba shine yace mujizatul fusul ya kasance al taqaitatta al fusul kenan yace kamar misali wanda ya rattabata yayi ta bi fasali fasali ya kasance zaka jita akan in ya dauki baiti kaza in ya dauki baiti kaza to yana nihin fasalun fi kaza mun gane baiti kaza fusule kenan zaka ji shi wannan abiyatin suna bayani kan fasali kaza wannan abiyati suna bayani kan fasali kaza an gane ko wannan kenan muqaddima ce a cikin baiti nawa baiti biyu yayin muqaddima ai kaga ai takaitatta ce muqaddima da in kana yin ta sai kai minti biyu kana yin ta kaga ai ta amin a cikin baiti biyu sai mallan yace maka me sannan mauliduhu fi ashiril fadili rabi'il awwal amal fili ayyuhal annabi sallallahu alaihi wasallam muje dai akan fakar gaba dai lakinnamal mashhur thani ashrihi fi yawm al-ithnaini tulu'i fajrihi wa wafaqa al-20 min nisana wa qablahu haynu abihi hana to wannan kaga wannan baitin guda uku dai kama yayi ma kamar yace ma faslun fi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ba maulidi wancan ba to fi wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko kenan sai yace ma mauliduhu ai huwa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi ashiril fadil rabi'il awwal kenan ai wal annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an same shi a cikin goma na watan rabi'il awwal goma mun ji goma malam yace goma na watan rabi'il awwal sai yace ma amal fili shekarar giwa ai mun gani mi وسمي عام ولادته عام الفيل لان ابراهيم ملك الحبشه ارسل في ذلك العام جيش عظيم الى مكه لحرم الكعبه هكا نكو منني بيان شي ابراهيم يا تورو غا يندا اكاي غا جيوا ان زو تاي مينينه تدوكا تتاشي اجويا تدوكا ان غانيكو حدا اكا زو النبي صلى الله عليه وسلم زي فتح مكه يتي اي انا غانن ونن تاغوي حبسها abin da ya tsaida ta abin da ya tsaida mutanen giwa ne ya hana giwa shiga makka shine ya tsaida tago annabi ta kike shiga ko wanda aka ce laysat min adati ai ba daga al'adar ta bane ta kasa ta gaza mun ga shi a cikin darasi ko yace abin da ya tsaida ta ga gani sai Allah subhanahu wa ta'ala yake fada mana a cikin qur'ani alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin baka gani yanda ubangiji ka bai da mutanen giwa almujal kaidahum fi tadlil an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala yace ba shi bane ya sanya mugun kullun su a cikin bata wa arsala alaihim tayran ababil ya turo musu tsuntsaye na babil take jiwon su da hijara min sijil hijajin duwal wasu daga wutar sijil ta maida su mi ka asfin maqul kamar karma bi abincin yewa to wannan shine yace ma amal fili fi ashril fadili min rabi'il awwal amal fili wannan shine yace ma an gane ko shekarar giwa sai yace lakinna mal mashhuru sani ashrihi abinda dai ya shahara abinda yayi shahara daga aiwal annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ma sani ashrihi 12 ga watan shi mi kenan rabi'il awwal ashrihi yaudi ila shahr 12 ga watan wato rabi'il awwal shi yayi shahara cikin wato mutane ana cewa amal fili minene ulda sallallahu alaihi wasallam yawm al-ithnaini sani ashra min rabi'il awwal amal fil an gane ko kenan zaka ganin mallan ya bada mi zance biyu yace an aihin shi mi 10 ga wata amma sha 12 yayin shahara kenan zaka ga cewa daga cikin minene bayanin aiwo annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda muka wadi a darasin baya an samu sabanin malamai tun farkon wancan darasin mu na sira an samu sabanin malamai kaji an ce 10 kaji an ce 12 akwai inda yazo 9 akwai inda yazo 8 akwai inda yazo 2 akwai inda yazo 19 an gane ko kenan ba a samu fa dai wanda yake tsayayye da ruwaya tsayayya an gane ko da ruwaya wanda take wato tsayayya wanda cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ga ranar da aka aihe shi tak tak nawa ne ga wato watan rabi'il awwal an gane ko kenan amma zan mu ga cewa wato Imam Malik rahimahullahi alaihi ya rawaito da isnadi ingantacce an Muhammad bin Jubair bin Mut'im shi kuma Muhammad bin Jubair bin Mut'im tabi'i ne cewa an aihi annabi sallallahu alaihi wasallam minene 8 ga watan Rabi'ul Awwal an gane ko to zaka gani cewa ikhtilafi diyawa yazo akan ranar aihuwar shi kuma wannan daga cikin sanin ranar aihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da abu ne wanda yake allake da addini tak mu fahimta da yazo jazman an gane ko da yazo mana mi jazman tak kaza ne kenan babu wani ibada ko wani abin da yake na addini da ya allaku da ranar aihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bale mu ce zan mu yi wata ibada ko zan mu yi wani abu wanda yake na addini sanadiyar ranar aihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bal baruma in akwai wanda ya cancanta yayi wani abu dangane da aihuwar shi ya kamata ya fara yi in kuma shi bai fara yi ba wanda yayi kowa san shi a duniya da shi zai ka san dai duk abinka duk hayaniyarka duk abin ka baka cewa ka hayi Abubakar sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka hayi shi baka cewa ka hayi Umar wala Uthman wala Ali wala Aisha wala baqiyatu sahaba din yanda zan musu Annabi sallallahu alaihi wasallam eske mun kai gare shi to amman kuma duka ba su allakanto ba wani abu sanadiyar soyayya shi akan asa ibada ita soyayya Annabi sallallahu alaihi wasallam menene ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa istinabu ma naha anhu wa jazab ka bi annabi akan abin da ya umurni ka gaskata abin da ya kawo ka nesanci abin da ya tsawa gare shi ya hana an gane ko mun ba da bayanin baitin wancan ko wanda Imam Shafi'i ne ya kashi ko ta'asil ilahu wa anta tuzhiru hubbuhu hadha mahalu na'am hadha mahalu fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u yake ba da misali yace kake cewa kana san Allah ka zo kana ta'asil ilah kana saba ma Allah Allah ya ce ka ai kaza ka ce nayi wa anta tusiru hubbuhu an zo ana maso ya Allah mu ne gaba gaba eh muke san Allah kana san Allah kuma kana abin da bai so kana san annabi kana abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi umurni da shi ba sine yace ma haza mahalun wannan bai yiwa sai impossible fil qiyas badi'u a ce a auna wannan a ce wannan da wannan dai ne badi'u sun yi nisa ai ba dai bane ba kana san Allah ne kuma yace kalka yake ce nayi kana san annabi yace kalka yake ce nayi yace law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu da a ce san da kake mai na gaskiya ne ba na baki bane ba na san zuciya bane ba na mun gani ana so bane muke so ka san abin da ke kwaro mu mun gani ana san shi mu ma muke so baka san shi ba bane ma ka so shi in baka san shi ba baka san rayuwar shi ba za a yi ka so shi an gane ko yace da a ce san da kake mai gaskiya ne la ata'tahu ai da ka bi shi duk abin da yace ai sai ka bi shi innal muhibba liman yuhibbu muti'u ai duk wani masoyi yana ba abin da masoyin shi yake so an gane ko duk wani masoyi yana ba abin da masoyin shi yake so to wannan kenan shine kenan babu wata ibada da ta allaka da wato ranar aihuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam bil zabt in muna yi mun saba ana yi mun ga ana yi duk mu aje shi mu aje san zuciya mu aje menene mun jima muna yi kawai mu zubda komi meme mu ba abin da ya dace gare mu in muka ce ban mu zubdawa kuma ai yau ake yin shi haka muka taso ana yi sai ka zama mi iyaye da kakannu inna wajadna abana ala ummatin wa inna ala asari ma ka kawo ras ka ce an ce ku bar bauta kuma kai sai ce ai mu isko uwaye mu da kakannun mu akan wannan abin suke mu ma dole mu ba abin da suka bi kai ina ruwanka ya riga ya tahi watakila bai sani bane ba yayi an gane ko watakila yayi ta wasu abubuwa wanda bai sani ba ba addini bane ya dauke su addini kai kuma yanzu da ka sani kake yi kai ne akan bata shi wancan ya wuce tilka ummatun qad khalat insha Allah ghafar lahu wa insha azabahu yana cikin mashi'a ina ruwanka kai gyara kanka gyara wanda kuke tare da su wannan tilka ummatun qad khalat an gane ko zan mu gani a cikin urjuzan na Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nema mi ya nema ya mummammashi addu'a neman gafara aka hana shi an gane ko Annabi Ibrahim yayi ta baban shi ga neman gafara aka ce Ibrahim ya isa kakka kara ba amsa ma ba amsa to kai uwayen mu da malaman mu da kakannin mu sun wuce su kuma abu ne suke ba wai na shirka ba na kawai dai abu ne sun yi shi in Allah ya ga dama ya mance da shi in bai ga dama ba sai ya kama su yanzu su kuma da yake sun wuce a musulmi addu'a zan mu musu Allah gafarta musu sun wuce amma kai ka san abu kaza bai da menene bai da asali dan me zaka yi shi Allah mana gafara sai ne mallam yace amal fili wannan nassoshi da yawa sun zo akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam an aihe shi amal fil ai mun ga amma ranai le kombiyan amal fil ba sani ba ba da wannan le kombiyan rabiul awwal ba sani ba amma an samu garanti cewa daga misali Abdullahi ibn Abbas an ibn Abbas yake cewa wulida annabi sallallahu alaihi wasallam amal fil an hayya annabi sallallahu alaihi wasallam shekara giwa wannan hadisin yana tare yana cikin hadisi wanda muttafaqun alayhi kama yana saman sharadin Buhari wa Muslim. An gane ko? Kina hadisi ne sahihi yana saman sharadin Buhari wa Muslim. An gane ko? Imam Zahabi yace a yana dai saman sharadin Muslim. An gane ko? Haka zalika an samu wannan Qais bin Makhrama radiyallahu anhu sahabi ne Qais yake cewa ولدت انا ورسول الله عام الفيل فنحن لدا نعم لدتاني من ان ايهني دني ده النبي صلى الله عليه وسلم شكر جيواني دشي سي يتي لدتاني بالعربي يتي ما انا وانت لدتاني الكلمه العربيه يانا نهين كما ان حييمو لوكتي دايا ان غاني كو كما كاغا تغويو كانا يتي واس لدتاني كو ضو اماني ko sai bin hadal kabil to wanda aka yi har lokaci daya ko shekara dai ko lokaci daya ana ce musu lidatani shi wannan kai sai yake cewa fanahnu lidatani wato ni da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ɗan kwanaki ɗaya ne an gane ko amma dai bizabta arsa wata wannan ne lekon biyan ne abinda yake garanti cewa an ai har annabi sallallahu alaihi wasallam amal fili kuma ranar litinin wannan garanti ne saboda wannan hadisan da suka tabbata sai na ranar litinin wa in ka cewa akwai bayani da yazo cewa bayan shekara giwa da kwana 50 aka haihuwa aka haihi annabi sallallahu alaihi wasallam malam da ya ci gaba da cewa fi yawmil ithnaini tulu'a fajrihi ranar litinin bayan bullowa alfajir an gane ko wannan ya tabbata a hadisai sai ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an haihi shi ranar litinin bayan bullowa alfajir an gane ko daga cikin hadisin da yazo daga Muslim Abi Qatada al-Ansari yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmi yawmil ithnaini an tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar azumi ranar mi litinin wannan hadisi a cikin Muslim ya hoto kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zaka yawmun wulidtu fihi an tambaye shi kana azumi ranar litinin yace wannan ranar da aka aiye ni ce na'am na'am wa yawmu bu'istu yace kuma wannan rana aka yi mi aka fara sabkan man da wahayi au unzila alayya fihi ko kuma yace ranan nan aka sabko gare ni balbar ma sira ta tabbata daga cikin bayanan sira cewa hatta hijrar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yau ta daga mi makka wasu riwayat na sira sun zo cewa litinin ya huta isa shi madina riwayat sun zo mi litinin ya isa wasu daga cikin wato riwayat haka zalika komawar shiga ubangiji subhanahu wataala ranan mi ranan litinin wannan kenan kaga wannan ya tabbata yaushe aka aiye shi ran litinin ko kuma ya tabbata shekarar giwa kuma ya tabbata wurin asba ne sai malai ci gaba da cewa wafaqal 20 min nisana wannan rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yace ma wato dis din ko dus sai yace ma yayi daidai da leven kwana 20 da watan nisana a ce nisana kama wannan watan april ne shine ake ce mai nisana shine watan april kenan lady april an gane ko shine wata na huda cikin sana shamsiya ko janvier february mars april ko shine wata na hudu shine nisana kenan yace yayi 20 ga watan nisana kenan ko an gane ko shine yace wa qablahu haynu abihi hana kamun aiye shi kama aiye shi sallallahu alaihi wasallam haynu abihi hana an gane ko kama aiye shi sai lokacin baban shi an ce haynu hayn ana nihin lokaci ajali hana ya cika an gane ko kenan wa qabluhu haynu abihi hana kama aiye shi lokacin ajalin baban shi wato ya cika lokacin shi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an gane ko zaka ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato maraya ne tun kafin bi tun kama aihuwa kuma kaga wannan ita ce babban maraici kama mi kama aiye ka wato cewa baban ka ya rasu wa in kan cewa wasu malamai suna ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan aihuwar shi ne baban shi ya rasu amma a kasira wal mashhur nasira shine wanda yake shahara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin cikin ma'aihiyar shi an gane ko kama aihiyar shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam baban shi ya rasu tun karshe yazo duniya an gane ko shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin Qur'ani alam yajrika yatiman fa'awa shin ba Allah ba ya same ka maraya sai ya karfafa ma ya taimaka ma amaraya wato yazo wajadaka dallan fahada wajadaka ajilan fa akhna suratul duha sai malai ya cigaba da cewa a baiti na 6 wa ba'da amaini ghada fatima ja'at bihi murdihu salima halimatul li ummihi wa adat bihi li ahliha kama aradat malai yake cewa bayan shekara 2 da haihuwar shi ai mun gani can daga cikin littattafan sira menene suke adatul arab da an ai yaro da ya dan ji kwana kadan ruwar shi ɗan kauye ɗan boyi munan ai boyi suke zuwa su mamuna ko sai su zo cikin gari su dinga mana mi shara wanke wanke da dan wanki ana dan ba su abinci ana dan biyan su to su lokacin larabawa reno suke an gane ko reno suke sai a doki yaro sai a je da shi kauye ba irin duniya yanzu ba yanzu ka fara danka a shirye ne da shi wani gari ka ga ba ka ba da ku kawai ban son su ba shigowa suke cikin birane ɗan kawai sun shigo makka kawai ta inda ke da kwai yaro ɗaya kawo kuna biyan mu mu je mu rena maku su sha nonon mu su girma su a yaye su sai a maido su wurinku an gane ko a maido su wurinku shine zaka gani wasu malaman fiqo suna cewa in mace ta ce bata ba danta nono sai ka neman mace kai ne gare ka ne an gane ko kai ne gare ka zaka yi mi neman mata mai bata nono ko kuma kun shiga da uwai ya nawa zaki ba shi nono haye girma ta ce ka sa abarodi ka sai ko now ka wanda ta ce to sai kun biya eh akwai makawa da bai da shi amma da al'adar ta zamna a haka sai ka bada kai ma dole sai ka bada sai zamma abu kubya a ce ka kasa bada kudin sharar daka to zan mu ga a cikin sira ai mun ga kowa da yazo da an ce mashi mi annabi maraya ne yake sai ya gaba maraya ne uban sharar su sai ya gaba ta suke kai wanda bai da uba baban sharar su bi za a samu gare shi uwa ta iya bada kuɗin da za a renan mata da haka sai suka yi tabarar annabi har dai yanda Halima ita ma sai da ta bar shi ha ta je da tarasa dama abin da ya sa Halima As-Sa'diya ta zo akan mi wata tsohuwar mi Jakarta to bata tahiya kowa suka zo da masu ƙarfi suka riga ta suka yi mi suka iso gari an gane ko suka kwashe duka yaran Makka Halima ta zo duk babu ta zo aka bai ko mata Halima ta ce ka bar da yake waya ya dawo da ta gani zai ta rasa duka babu garin Makka babu reno sai wannan maraya kadai ta ce kuma ai abun kunya ne gare su koma ba samu ba ta dawo ta dauke shi daga dokan shi ko hantsar ta kai tsaye ta cika jakkarta ta koma wata doki doki in garman doki duk soyayya hibata dinta da suka wuce sai da ta wuce su suke cewa wai Halima ba wannan tsohuwar jakkarta ki bace ba take wuce ma haka ce ai inna laha la sha'an kab ka ta dauko wani abu Halima As-Sa'diya ta ce mu tabbas ita ce ta ma mamaki take tun daga dokar shi ta fara ganin sauyi yaran su wanda suke reno a lokacin hana su barci yake saboda kuka saboda yunwa babu nono a hantsa Halima bare su sha amma me da ta rungume sallallahu alaihi wasallam kai sai hantsa ta shiga ya shaye koshi yaran ya shaye koshi kawai suka shiga barci yara tun daga nan ta fara gana albarka ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace ma wa bada amaini ba sai mun shiga dogon tawili ba shine muka ce manzuma ce kenan wannan ina ji duk mai bayanin shi asira baya ko scientific insha Allah wa bada amaini bayan shekara 2 gada fatima sai ya zama an yaye shi an gane ko ja'at bihi murdi'uhu salima me renan nan ta shi Halimatu As-Sa'diya sai ta zo da ita saliman ta zo da shi ruwa shi lahiya shi lau saliman dan mi ake ce mashi dan saurayin zaki dan shekara 2 ga karhin jigi ga komi lahiya lau sai ya ce halimatu li ummihi wa adat bihi Halima ce ta zo da shi ruwa shi wa adat bihi kuma sai ta koma da shi li ahliha kama arara ta koma da shi wurin wato ahliha wato mutananta kamar yanda ita ta so dama tun farko bayan ya shekara 2 sai Annabi sallallahu alaihi wasallam Halima As-Sa'diya ta yaye shi kaga wannan reno yaye tun al'adami al'adance na Larabawa suna shekara biyu yayiwa musulunci da yazo sai ni sai ya tabbatar da shi yace ni wa fa ai zakka malaka ce wannan ma da walwalidat yurdina auladuhunna hawlaini kamilaini liman arada ay yutimma fada'a uwaye mata suna shayar da diyansu suna renan diyansu shayar da su hawlaini kamilaini shekara guda biyu cikakku liman arada ay yutimma rada'a ga wanda ya ga dama wanda ya so ya cika reno kenan cikon reno shekara biyu ne in kun banka so sai ka rage daga shekara biyu kai ɗan wadannin ka an gane ko ai an yi lokacin Umar radiyallahu anhu lokacin da yayi me ake ce mashi Salih kai shugabannin sun mutu wallahi Salih wa yake ba dan gari ma Salih kawai dan gari Salih gare shi malam Umar radiyallahu anhu wa ardahu Salih yake bada to lokacin tsarin Salih din Umar yaro din yana shan nono bai da ni bai da Salih an gane ko sai ya kasance wato uwaye mata kasan wato hibbuna mala hubban jamma uwaye mata sai suka dinga rene yaran su ami a wata shida shida kawai ne wata shida ke fara rene yaro ki sake shi kawai an yaye shi gashi sai a rubuta mai Salih Umar yana cikin ran gadin shi kun san shi Umar radiyallahu anhu wa arda a matsayin shi na shugaba ran gadi yake huta kuma sai cikin dare kuma yanda baka gane shi wani lokaci yana dokan kayan abinci zai kai zai doka a baya khadimin shi yazo yace ya khalifa ka bari ya dokan maka bana yayi mai tsawa yace gusa ba ni wuri yace kai zaka dokan mani zunubi na ran tashin kiyama mun muka tai ka bar ni in yi aikin da Allah ya dora mani cikin dare sai yazo ya san gidanka ba komi ya wurga maka abinci ai a cikin yawon nashi ne na rangadi na dare ya isko labarin wa tsohuwa da yarinya ko masu sai da nono uwar take ce mai yarinyar i gaugawa dauko mi ruwa a zuba ma nono a cakula kamun safiya ta yi mu je mu sai da a ƙara abincin nono ai wallahi masu sai da nono ana cikin hatsari algushi da flipper masu sai da nono algusha ke sai an ƙara ruwa wallahi mu ji tsoron Allah ba karamin an wannan bane zunubi da madara a madara to Allah mana gafara yarinya sai Umar ya zo wucewa ya ji discussion tsakanin uwa da diya sai uwar ta sai diya ta ce a ya umma bai san ba cewa khalifa ya hana ayi algushi a ƙara mu wannan kawai ki bari mu je mu sai da kayan mu haka nan abinda Allah ya bamu tace ayo ai Umar bena bai ganin mu yanzu wala haka kawai dauko ruwa zuba mu wuce wurin kawai tace ai ubangijin Umar yana nan yana kallon mu Umar na san bai ganin mu yanzu amma ubangijin shi wa yana nan yana kallon mu ashe shi Umar yana ina yana nan labe kuma daga nan ta mu uwar ta ta nasiha uwar ta shiryu Umar sai da ya nemo ma dan shi auren diyar nan da sai kawai Umar ya zo ina diyar nan yace ma Abdullahi ne ina ji ko yace na aura maka ita Abdullahi bin Umar in ban mance ba yace na aura maka ita to Umar ran gadi yake an gane ko yanzu daga cikin ran gadin shi shine shi ma ya dira ya ga wasu suna shan giya da dare ko ba shi bane ya dira mishi yace na kama ka sai na maka bulala kana shan giya yace a yace ba kama ni bulala ba yace sai dai a zo a yi kisasi lahin da kai da wanda dai yace Allah mi yace la tadkhulu buyutan ghayr buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu baka nemi izini na ba baka yi sallama baka shigo yace kuma in za ku shigo gida laysa albiru antu wal ba ita ba wa atul buyuta min abwabiha an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala yace ku zo ku shigo gida ta kohoyin su yace ta bayan gida ka duro farfinin yace ayi sha shikenan mutse ka kara yi a wucewa an gane ko to wannan Umar kenan zaka gani cewa me yake ran gadi mu dawo darasin mu yana cikin ran gadin nan sai ya isko wata mata
danta yana ta kuka. Umar zai wuce yace ke baiwa Allah ki ji tsoron Allah ki kula da dannan naki. Ya kyale ta. Ci bakki ji bata san shi ne ba. Tunda ran gaji ne yake kuma sai ya bar da kama. Tace muna son ina son in koya mashi reno ne. In koya mai tun yanzu ya saba da yunwa. Tace yace me yasa kike azabtar da shi watan shi nawa tace wata shida. Me yasa zaki azabtar da shi ta yanzu? Tace wannan khalifan ne Umar wai bai ba wannan yara shan nono wannan kudi sai wanda aka yayi shi yasa muke yaya ɗiyan mu da wuri yace a to tun daga ran Umar da ya koma yace kowa kawai dan musulmi kawai yana da salar an gane ko ka ayaye shi kuma ya turo mata yace ta bashi abinci sai da yace mata ta bashi abinci ya ma Umar magana an gane ko tace wane ne kai yace wanda in yama Umar magana Umar zai shi an gane ko wannan kenan kenan kaga al'ada su shekara nawa suke yaye da shekara biyu ja'at bihi murdi'uhu salima in ta yaye shi sai ta zo da shi ta maido shi wurin uwar shi shine sai ta zo da shi ita Halimatu Sa'diya ta zo da shi lahiyar shi lau yaro ne dan shekara biyu amma gurdan zaki ne namijin zaki ne da karhin shi da lahiyar shi an gane ko sallallahu alaihi wasallam ita Halimatu bint Abi Zu'aibin As-Sa'diyya Halimatu Sa'diyya ita tare na Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu ikhtilaf malamai akan musulunci ta da mijinta wasu malamai su ce sun musulunta wasu malamai su ce ba su musulunta ba al-muhim shine li ummihi sai ta dawo da shi urun uwar shi a Makka kenan wa adat bihi li ahliha da ta dawo da shi bayan shekara biyu ta aje shi sai ta koma da shi wurin mutananta kama a ranar ta dama haka ta yi niyya daman dandai ta cika alkawari an ce yaro in ya shekara biyu a yi mi a maido shi yaro da shekara biyu a maido shi wurin uwar shi to na maido to da ta zo kuma sai ta yi ta lallaba uwar shi kin gane yanzu kin ga yaron nan lahiyar shi lau Makka ba wani akwai yawan rishin lahiya a bar shi ya ƙara shekara biyu ta lallabe shi ta mata dai ta nani naci ta yi naci bari ni na kula da shi kawai. In yi shekara biyu kin ga ina san shi mun shago in ya ƙara hudu sai in maido shi ita kuma Halima As-Sa'diyya ta ga albarkoki da mi abinda ta samu daga gare shi can yake cewa wa kanat biladuha Muzdalifa garin su ya kasance Halima ke kisashen gari ne ya kasance ta ga albarkoki da yawa sanadiyar zama Annabi uwar ta shi ta yarda an gane ko sai aka koma da shi sai ya ci gaba da cewa na'am فبعد شهرين شقاق بطنه وقيل بعد اربع من عمره bayan wata biyu da komawarta in shiqaqu sadrihi in shiqaqu batnihi sai yace sai aka tsaga cikin shi sallallahu alaihi wasallam wa qila ba'da arba'in min umrihi wata ruwaya sai aka ce ba bayan shekara aka ce bayan wata biyu da komawarta kenan yana da shekara biyu da wata biyu wata ruwaya kuma sai aka ce bayan shekara hudu aka tsaga kirjin shi menene tsaga kirjin Annabi sallallahu alaihi wasallam wato ibnu ishaq ya rawaito cewa an nafr min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasu jama'a daga cikin sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam qalu lahu rasulullah ya rasulullah sai suka ce ya manzan Allah sai suka ce ma annabi ya manzan Allah akhbirna an nafsik ka ba mu labari akan karan kanka an gane ko kala sai annabi ya ce na'am tabbas na ba ku labari ya ce ana da'watu abi ibrahim ni ina kan kira na annabi ibrahim babana annabi ibrahim an gane ko addinin annabi wani addini ne millati abikum ibrahim huwa sammakumul muslimun min qabl millati tafarki ne na babanku ibrahim shine yace ni ina kan wannan da'awai an gane ko yace wa bushra akhi isa yace albushiri ne kuma ni bayan ina ka kira albushiri ne na dan uwana annabi isa wani ne ne mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad ni ne wannan albisharin da dan uwana isa an gane ko yace wa ra'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun ada'a lahu qusur ash-sham
yace haka zalika ni ne wanda uwa ta lokacin da ta dauki ciki na tayi muhulki cewa wani haske ya fito daga cikin ta wanda sai da ya haskake duka manya-manyan ruwayen na Sham gaba daya kaje lokacin Sham babban gari ne na duniyar Larawa lokacin kenan na lokacin nan to uwa mahaiya Annabi sallallahu alaihi wasallam tayi muhulki ta gani a cikin muhulki yace ni ne wannan muhulkin da ta gani an gane ko ai kaga yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haskaka duniya ma gaba daya duniya ce gaba daya sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka ta hanyar shi an gane ko wasturdi'tu fi bani sa'd bin bakar yace ni din nan dai ni ne wanda aka rena a cikin bani sa'd bin bakar halimatu sa'diya ko yace fa baina ana ma akhul li khalfa buyutina nar'i bahamin lana yace lokacin ina yaro ni da wani dan uwana ana renan mu muna bayan gidan mu muna kiyon dabbobin mu an gane ko suna bayan gidansu suna kiyon dabbobin su nake nan Banu Sa'd bin Bakar na gidansu Halimatu As-Sa'diyya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace iz atani rajulani sai wasu mutane guda biyu suka zo mani alaihi ma siyabun bidun mutanen nan guda biyu suna da fararen kaya tas an gane ko kaga musulunci fararen kaya suna da kyau wata hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fiyayyen kayan ku fararen kaya a cikin su kuke binne matattun ku an gane ko yace bi talasin min zahabin yace da wani silba wani kwano wani daro daran nan nami na zinariya annabi yana kallon su mamlu'in saljan yace wannan zinariya cike take da kankara ruwa mai sanyi mai kyau mai dadi an gane ko ba mai sanyi ba irin yanzu a kama ruwa mai sanyi ai kaga tsananci zaka yanzu da wuki sanyin nan mun fahimta lokacin munasib din kenan lokacin da ake bukatar shi fa akhazani fasaqa fashaqa batani yace sai suka dauke ni suka kada ni sai suka tsaga ciki na an gane ko wastakhraja qalbi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sun hudo mi zuciyata suka hudo zuciyata su bi fashaqahu kuma da suka hudo suce shi ta ma suce suka tsaga ta an gane ko fastakhraja minhu alqa sauda bayan sun hudo suce sun tsaga ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace suka hudo wata tsoka baka tsoka an gane ko fataraha sai suka yadda ta suka wurga ta summa ghasala qalbi sai suka wanke zuciyata tsab wa batani haka zalika sallallahu alaihi wasallam yace suka wanke ciki na tsab bizalika salja hatta naqa da wannan ruwan na kankara har sai da mi zuciyar tawa da ciki na suka wanku tas an gane ko summa qala ahduhuma li sahibihi sai ɗayan su yace ma dan uwan shi mi yace zinhu bi asharatin min ummatihi yace auna shi ka auna aikin shi da aikin mutum goma na al'ummar shi an gane ko fasanani bihim sai aka koko aka auna annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa wasanatuhum sai na rinjaye su na hikarhin su kenan summa qala zirhu bi mi'atin min ummatihi doko aikin mutum dubu mutum dari afwan daga cikin al'ummar shi auna mu gani fa wasanatuhum sai suka auna summa qala sai fawzantuhum suka auna fawzantuhum sai na rinjaye su shi sallallahu alaihi wasallam summa qala sai ɗayan da ya ci gaba da cewa zinhu bi alfin min ummatihi auna shi dai aikin nashi da aikin mutun nawa dubu daga cikin al'ummar shi fawzanani sai ya auna ni bihim da wayannan mutun dubu fawzantuhu sai na rinjaye su fa qala sai shi wannan mai auna ya ce da'ahu anka bar shi haka nan ba kan ka lahiya kamar a ce ba kan ka lahiya fa wallahi yace na rantsa da Allah law wazantahu di ummatihi law zanaha yace wallahi da zaka zo ka auna aikin shi da ana al'umma shi gaba daya yace wallahi sai ya rijaye su sallallahu alaihi wasallam an gane ko na'am ibn kasir yake cewa wa isnaduhu jayyidun qawiyyun wannan isnadu hadisi mai kyau ne mai karhi kuma zalika wannan hadisin lahu shawahid na tsaga kirja annabi sallallahu alaihi wasallam sheda wanda ta zo daga ruwaya sahihu muslim cikin sahihu muslim ruwaya Anas bin Malik
Anas bin Malik yake cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Jibril ya zo mashi ko huwa yal'abu al-jilman lokacin yana wasa da yara fa akhazahu fa sara'ahu sai ya kama shi sai ya kada shi an gane ko fa shaqqa an qalbihi sai ya tsaga zuciyar shi fastakhraja qalbahu sai ya huddo zuciyar shi fastakhraja minhu alqa sai ya huddo wata tsoka daga ciki fa qala sai yace ma annabi haza hazzu shaytanu minka wannan raban shaydan ne daga gare ka an hudda maka shi shaydan bai da rabo akan ka summa ghasala fi tasqin min zahabi daga wannan sai ya wanke wannan zuciyar da cikin daro na zinariya mun gane ko bima'i zamzam da ruwa na zamzam summa lamahu sannan sai mai da shi summa ada hu fi makanihi ya mai da shi wato a cikin wurin shi waja al-ghilman yas'auna ila ummihi sai yara suka rugo da gudu suka dawo wurin uwar shi wace nan Halima an gane ko faqalu inna muhammadin qad qutil suka ce kai ai an kashe muhammad sallallahu alaihi wasallam fastaqbalathu wa huwa muntaqi'ul launi qala anas sai ta rugo ta zo gare shi ta ga tastas din na jini gare shi amma bata gani ba gashi nan da ya tashi da jakan ta zo shine mai urjuza ya ce mi wa kulluhum qad naqala mun urjuza sinniya yake cewa wa kulluhum qad naqala muhammadun qad qutila duka yaran sai suka zo suka ce ai an kashe muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda suna kallo aka doke shi aka kada shi aka tsaga kirjin shi ko karamin yaro ne da ya ga tsaga kirjin shi zai ci an kashe ya mutu yaran duk sai suka ruga da tazo to yana daga cikin abubuwan da wato ya tunzura Halima da ta maido shi shekara hudu bata ce a kara mata bi ba gane ko yana daga cikin abubuwan da ya tunzura ta eh ta dan tunzura wasu abubuwa da aka yi tayi da sallallahu alaihi wasallam an gane ko kenan wannan ruwaya kaga tana karfafa wannan ruwaya to zaka ga ruwaye wannan har yana wasa da yaran ne ko wannan kuma suna kiyo ne to zaka ga duka ruwaye suna da wato suna da kamanci da juna kuma ya tabbata balbar ma Anas cewa yi a lokacin har yana ganin alamar mi dimki a kirjin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar gashi alamar dimki yana gani an dimke wurin an gane ko ita ma Halima da tazo ta ga ga alama an tsaga amma ba hukumi to kuma yaushe za a tsaga yaro ya huto tsaf yanzu misali ta mishi wanka ta huddo shi wasa kuma a ce an tsaga kirjin shi da isko babu ciwo babu alama kawai dasbe ne ta gani sai alama an tsaga kaga dole ta sare an gane ko to wannan cewa Al-Hafiz Ibn Hajar cikin Fathul Bari cewa ya zo tsaga kirjin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi a duniya su uku ne an gane ko na farko shine wanda aka yi a yana yaran shi an gane ko shine wanda aka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaran shi shine sai aka hudda hazzu shaytan daga yarinta shi an gane ko kenan sai ka gani duk wani karambani wani hayaniya na shaytan da yake sa yaran suna yi to Annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana yaro bai yi ba an gane ko akwai wata ruwaya cewa duk wanda aka aiwa ko sai shaytan ya mishi takulkulu akwai ruwaya sahihi ya ce sai shaydan ya mai takulkulu duk wanda aka haifa a duniya sai ya dan tsulke ka ya dan ma takulkulu ya dan tunzura ka Allah mana gafara wannan shine na farko an gane ko sannan aka ce Ibn Hajar ya ce bayan wannan na biyu lokacin da za a aiko shi za a mai wahayi sai da aka tsaga kirjin shi aka ƙara wanke zuciya dan ya ji dadin tarbar wannan abu mai nauyi ai kaga menene inna sanulqi alayka qawlan thaqila Allah yace tabbas mu zan mu sauko ma wani magana mai yauni sai aka wanke zuciyar dan ta iya daukan wannan qawlan thaqila da wahayi da ganin mala'ika da makamantansu an gane ko sannan wannan shine na nawa shine nabi sannan mala ya ci gaba da cewa na uku wato lokacin da za a yi mi da shi Isra'i da Mi'raj an gane ko za a je da shi Isra'i da Mi'raj kaga ai yana buƙatar ƙarin ƙarfi zai je mi zai je ɗaukar sallah wurin Ubangiji tunda ko hawan Buraq ko hawan Buraq ita hawan Buraq ka duba fa iya hangenta nan take wurga mi ɗinta ƙahonta kuma in ta tashi gaba ne iya inda kake gani teren libur iya inda kake ganin nan take sabka kuma tabura ti imagine buraka ta yi jirgi tun lokacin annabi an yi abin da ya jirgi buraka ta yi jirgi mana ta yi ganin jirgi jirgin mi fit kawai tap tap ne kawai an gane ko shi yasa zaka gani duk kimiyata da zaka gani duk kimiyata da kan zaka gani an yi su sai dai ai waskala yace wa amruha Allah yace mana wa amruha aktsaru mimma amruha sun gina kasar fiye da yanda ku kuka gina ta sannan ka sani cewa bi ake ce mashi yana daga cikin hikaya Annabi sallallahu alaihi wasallam usashara billan ranna yana mun wannan darasi ko yace wannan whatsapp din ma an kace sai mu ce ma lokacin Annabi an yi whatsapp an yi apple video whatsapp ko yace lokacin da an je yaki kaza Annabi yana bi minbari yake cewa ga dan uwanku na an kashi kuma shi addu'a shi kuma gani yake taka gashi nan an gwada mashi an kawo mashi tele yana gani da suka zo su kure shi Baitul Maqdis ya yake ai tele aka kawo mashi gashi nan aka aje ma Annabi kallai masa bayani ka gani apel video ya wuce Allah mana gafara wannan kenan shine na uku an gane ko wannan kenan zaka ji wasu kuma malamai suna cewa balbarma hasso hudu aka yi menene aka tsaga kirjin shi ta biyu suna cewa yana dan shekara 10 ma an tsaga shi kenan sai ya katse da wancan uku ya zama guda hudu wannan shine tarihin tsaga kirjin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wato dalilin da yasa da mi aka hudo kaga da aka hudo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ta'ahulan ya samu nutsuwa wato kenan akan da'awar shi sallallahu alaihi wasallam kun bai samu ba hazmi mina shaytan ina shi ganin cewa lokaci yayi yau mun dau wala da yawa daga nan ya kamata mu tsaya insha Allah sai mu tashi in Allah ya kai mu halqa ta gaba muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sai mu tashi baiti na nawa na tara wa ba'da sittin ma shahadil ja'i wafatu ummuhu alal abwa'i muna roƙo Allah abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure karamci ilimi ne daga gare mu Allah subhanahu wataala ya yahi mana ya karkare shi daga kirzan mu Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu gaba daya ya ƙara zamanar da kasan mu lahiya Allah duk wanda yake nihin kasan mu da sharri Allah ka maida mai sharrin shi a cikin gidan shi Allah duk wanda yake nihin kasan mu da sharri Allah ka dambara shi ka girgiza shi ka girgiza ƙasa ƙasan kawahuwan shi Allah ka ƙara kare kasan mu da ƙasashen musulmi gaba daya ya rabbal alamin Allah ka taimake musulmi musulunci da musulmi ya rabbal alamin Allahumma yassir lana umura kullaha wa la tajalna min alqanitin waqdi hawaijna wa hawaij kulli man awsayna bid-du'a wa man awsaynahu bid-du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin waqdi hawaij kulli man awsayna kullu man lahu haqqun 'inda al-wali ya arhamar rahimin Allahumma ansurna wa ansur ikhwanana wa ansur diyarana wa biladina wa bilad ikhwanina al-muslimin Allahumma man arada biladina wa diyarina wa diyar al-muslimin bisu اللهم رد قيدهم في نهورهم اللهم رد قيدهم في ديارهم اللهم زلزل الارض تهدى اقدامهم مزقهم تمزيقا دمرهم تدميرا يا ارحم الراحمين يا عزيز يا جبار يا اكرم الاكرمين اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته